Allah mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta Litinin yau dai 4 ga watan 8 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1435 wanda kuma ya dace da 2 ga watan 6 miladiya 2014 wanda ina zata wannan shine darasin mu na tara a cikin wannan littafi mai tarin albarka Nabiyur Rahma Siratun wa Durusun wa Ibar darasin da ya gabata na rana ita yau mun yi bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi kamar yadda Qurayshawa ko in ce Larabawa gaba ɗaya suka yi ittifaki cewa duk wanda ya so mu shigowa ta babu Bani Shayba to duk abin da ya hukunta sun gamsu da shi wanda yake kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne ya shigo ta wannan kofa mun yi wannan darasi har muka soma ambaton darussa da kuma idanoni da za mu fahimta a cikin wannan darasi mun yi gabata uku za mu tashi ta hudu yace al'amanatu sifatu ahlil islami wal ulama'i wad du'a fayambaghi an takuna zahiratan fi siratihim mashhuratan ladan nas malin yace al'amanatu ita amana sifatu ahlil islami ita ce sifa ta ma'abota musulunci wal ulama'i da kuma malamai wad du'at da masu kira zuwa ga addini anan malam yayi kyakkyawan jeri wanda matakin farko kusan am ne akan na biyu kamar yadda na biyu am ne akan na uku yace amana sifa ce ga mutanen musulunci ma'ana inda kai musulmi kirki ne wajibi ne a samu amana tare da kai a cikin kasuwancinka a cikin ainihin sana'o'inka a cikin duk abin da za ka yi aikin gwamnati ne aikin kamfani ne duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi ya zama akwai amana a cikin wannan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ba ku manta ba ya taba zuwa kasuwa ya ga wasu suna sayar da kayan abinci da ya zura hannunsa a cikin bahun ko taikin sai ya ji danshi danshi yace ah ya nake jin danshi danshi sai yace ai ruwan sama ne ya same shi sai ce to me yasa mai danshin ba kamar da shi sama ba sai ce man ghashana falaysa minna ma'ana kenan ashe duk inda musulmi yake ko dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko manomi ko ma waye so ake a samu amana tare da shi yadda kake jin dadi idan an rike maka amana to kowa ma yana jin dadi idan an rike masa amana sai ce wal ulama da kuma malamai kaga su ulama su ne al-akhassu min al-islam malamai su ne yafi kamata a ce in ma an sami sofa ne a wajen wayansu ga magari to shi dai malami a same shi da cikakkiyar amana musamman a wajen ilimin da zai koyar cin amana ne a ce malami yana kiran dalibai zuwa ga kansa ba zuwa ga sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fil galib zaka samu malamai suna koyarwa a cikin zaurukan su ko a majalisan su amma ko abin da ke kokari ya dan fara ka da shi kansa idan wani gida ne da ya gado so ke nuna ma gidansu babban gida ne daga gidansu to shikenan sun wara ta kuri an riga an gama idan wata jama'a ke intima'i da ita to yana nuna maka daga su shikenan an riga an gama ma'ana ya dora ka akan ra'ayoyin sa koda sun saba ma alkitabu wa sunna wannan cin amana ne abinda ya wajaba akan malami duk abinda zai koyar na addini to ya zama Allah subhanahu wataala yake kallo dan ya san Allah sai ya galubalance shi kada ya shigar da san zuciyarsa koda an samu aka sai wannan abin da yake fada shi ba akai yake ba to kar yayi ainihin wani wayo a'a ya fayyace gaskiya in Allah ya so shi ma sai ya dawo ainihin akan daidai so da yawa wallahi zaka samu malamai wannan ma shi ne cin amana ba fi muni ka dora mutane ga abin da yake aksin abin da Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cuci mutum a duniyar sa wani abu ne mai dan sauki in kudi ne Allah sai ya zo ninka masa ninkin baninki amma idan ka cuci mutum a addinance to wannan kai masa kiyar da ba ruwa domin cuta a bangaren addini wallahi ta fi komai muni shi ya sanya ya zo a cikin hadisi mutane wanda Allah zai hura wutar jahannama da su to akwai wanda zaka samu cewa malamai ne karkatattu Allah ya kiyashe mu sannan sai ce wa du'a da kuma masu kira zuwa ga addini, ba kowane malami bane zaka same shi da'iya. To ashe kenan da'iya shine aulan nas, wanda kullun zai hawo minbari ko ya zauna wurin koyarwa yace Allah ya ce kaza ba kyau. Ashe koda ba laifi a wajen Allah, abun kunya ne a gare shi tsumu-tsumu a cikin aikata wannan abin da yace ba kyau. Ko kuma Allah yayi umarni da kaza, kuma sai a same shi shine kurar baya a wajen aikata wannan, to ina ganin dole da a wasu za ta iya samun cikas, ko kuma akalla ka ji ana cewa kai dai ka bi fadar, amma kar kai aiki ko ku kar kai koyi da aikin mala. Dai wa za ka ji ga magarin mutane suna fadar haka? To saboda haka kenan, ashe riƙon amana wajibi ne a same shi daga waɗannan ɓangarori. Yace fa yanbaghi an takuna zahiratan, shi riƙon amana ya wajaba ya kasance a sarari, fi siratihim, a cikin tarihin rayuwar musulmi da malamai da masu kira zuwa ga addini, mashhuratan, ya zamo ainihin tayi fice ladan nas a wajen mutane, koda a ce wani abu ya faru na ba daidai ba, a ce ai wani yayi kaza, wallahi kafin ka bada uzuri za a ce ai wani ba al'adarsa bane. In dai aka samu akasi a wajen wani, to sai dai kuskure. Wani kuma idan ya rike amanar sai a ce an yi sa'a, yanzu wannan ne aka bashi ajiya 100,000 bai zari ko kwandala ba, wallahi akwai wanda ko canji aka aike shi sai ya zari kudi. Wannan kaka dauka ta wani abu ne wanda yake abin mamaki. Ni kaina akwai wanda ya mun wani aka aiko shi da kudi, wallahi na duba ba zan iya tuna abin da babu ba. Sai wata ran muna fira dan uwan sai yake cewa ai wani halin sa ba ki, wace wallahi ko kudi na aike shi sai ya zari wayan sa ciki, sai na tuno wancan kudin da naga babu a lokacin da yayi wancan ya koma. To yanzu dan Allah a ce wai kudi dai wanda kirgaggu ne, ba wai gero ba wanda baya kirguwa, ba wai masara ba wacce bata kirguwa, kudi wanda sai ka kirga, amma mutun ya rufe ido wai sai ya zara. To wannan me kake zato idan ya samu garara garara? Ai wannan kawai sai dai abin da Allah subhanahu wataala ya so. Kuma wallahi kaman yanda nake na sha fada sunnar Allah, duk mai irin wannan halin kullun a tabbade a fige tsiya tsiya haka zaka ganshi, ba zaka taba ganin shi hatta a jikinsa cewa yana da wata ainihin ya kana ba, zaka ganshi kullun tsiya tsiya duk abinda kuma zai mallaka. To saboda haka wajibi ne ainihin ya zama kyawun hali, musamman amana ta yi fice a halayen mutane. Abu na biyar, malam yace yanbaghi lil alim, ya kamata ga malami wadda'i da kuma mai kira zuwa ga addini, al-ihtimamu bil adli, ya zamo sun himmatu da adalci, wal bu'du anil athara, da kuma nisantan san kai. Babban magana. Yace mahamma balaga fadluha, duk yadda falalan san kan zai kai, in ma a ce yana da wata falala, to duk yadda san kai falalarsa za ta kai, wa manzilatuhuma, wato da kuma ainihin ya zama sun nisanci abin da albuda an afarati mahamma balaga fadluhuma, wato duk yadda falalarsa ta kai, wa manzilatuhuma, da kuma matsayinsu na dal mujtama a wajen wato ainihin zamantakewa. Lallai mutum inda ma a ce duk abin da zai samu, duk matsayin da zai kai ya samu kaza, in dai ba ta hanyar amana ba ne to ya nisanci wannan. Yace fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nan idan muka duba manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, wazza alfadla, ya raba falala, bainahum, tsakanin su wannan laraba bit tasawi, kai da kai, walam yasathir li nafsihi aw qabilatihi, bai kebance kansa ba, bai kebance kabilarsa ba. Al'adar larabawa kamar yadda muka faɗa, in suka faɗa ba sa janyewa, suka ce sun yi da duk wanda ya shigo ta wannan kofa duk abin da ya hukunta. Kuma manzon sallam ya san haka, da zai ga dama ya ɗauki dutsen shi kadai ya je ya manna shi ba wanda ya kuma ce kala, dan sun yanka kansu da kansu ce duk wanda ya zo abin da ya hukunta yayi inda ta wannan kofa ya shigo. To amma manzon sallam bai ware kansa ba, bai ware Banu Hashim ba, bai ware ainihin gidansu ba, sai yayi abin da kowa zai ji alfa an yi masa daidai. To ina ga a ce yanzu kai a matsayinka na malami, amana ma ta wajibi wanda ya wajaba ka raba ta shigo, amma shikenan sai kai buƙi akan ta, kai rubu da suke ainihin akan ta, kuma ga wanda suka cancance ta ba za ka ba su ba. Idan ma rabon mukamai ake yi, to za ka ga cewa daga shi kila sai babban almajirinsa, sai dan uwansa, sai dan kanansa, sai mai daukar masa takalmi, sai mai wanke masa mota, sai abin da ya kamata haka. Duk wasu wanda suke hashiya a wajen sai dai ainihin bayan an gama su je ana yi. To wannan ba zai gadar da taku ba, ba kuma za ka yi daraja ba. na ta faɗa wata munasaba akwai wani daga cikin malamai a wani gari aka kawo masa kuɗi ba noma yayi ba ba faskare yayi ba kawai aka kawo wala Allah ba ana nufin arbawa almajirai wanda yake ga mun sai da faɗa mun adadin kuɗin dajin wajen 350 duka almajiran sa suna hamba eh duba dama da hago ce to kun safa ina son kuɗi saboda haka salati goma ga annabi kuma Allah ka hukunta naku yasa abin sa ajiwo shikenan shige don Allah ga yaman lokacin da zai zo gaban wannan almajirin ya karanta masa wa yusiruna to wannan ai ba a samu attasawi ba kai ba a samu wasati ba ballatana a samu kuma abin nan almusawat ai sai an samu almuwasat sannan a samu almusawat sannan a samu alithar to shi ba a ma samu almuwasat din ba a dan yayyafa musu ma don Allah in ban da zarfi kai da 350 akalla yayyafa musu 50 din kai kuma ka sha kwana da 300 to amma a ce wai ko kwandala kuma kila wannan su ma wato ya kwambaci ba kai kuma kila kai fulo da wajen miliyan da don Allah wace zarfiya ta wuce wannan ina son kan da ya wuce wannan to wallahi wasu zaka gansu kullun haka suke aidifin a rayuwa kawai duddai abin da ya shigo to in kaga ya fita sai dai lalura wanda hadisi ya la'anci wannan wa man al-muhat kullun mutun ya zama wato kekuwa furar danko a shekara damu babu ta tsotsa amma kuma kullun soke shi kuma a kawo to wannan ba dabi'ar mutanen kirki bace ba kun ga hatta a jahiliya ana so a yi ma wanda ba musulmi ba abubuwa da suke nufin na karamci abin da shi ne ce inna lihtimama bi jam'i kalimatin nas muhimmantuwa da maida hankali a wajen hada kalman mutane wa naz'i fatilit tanazo da kuma cire sunadari na sabani fatil shine duk wani abu da za a tubka kamar lagwani asalin fatil kenan da aka ce fatalahu ya tufka shi shi yasa lagwanin fitila ana ce da shi fatil kuma sannan fatil wani dan zare da yake tsake bayan da bino din nan Allah ce wala yudlamuna fatila wata yar igiya asiri da to shine fatil to anan sai ka fasara shi da sunadari wato cire duk wani sunadari na sabani wal husumat da kuma ja'in ja to cire wannan hadafun asasiyun malam yace manufa ce ta tushe li'ammati salihina wal muslihin ga dukkan mutane na kwarai wanda suke ainihin masu gyara mutane kenan ashe duk mutumin kirki abin da yake so duk inda aka yi sabani a kawar da wannan sabani duk inda kai ya rabu ainihin aje a dinke kai ba wai shi bane ba zai zo kullun ya zamo ya sa a raba can ya zama ainihin a bata can mun sha fada bayin Allah hatta ƴaƴanka da almajiranka kar ka dasa masu gabar bayin Allah a cikin ranka wannan ba daidai bane mun sha fada koda wani mutum ka saba da shi ta fuskan fahimtar addini nuna masa cewa wannan fahimtar tasa gurguwa ita ce ka sana shi kankin kansa baka gaba da shi ta yadda idan kun hadu zaka sake masa fuska zaka yi masa fara'a zaka yi masa jaje zaka yi masa murna idan ɗaya daga cikin wannan sun samu amma ba zai ganka a cikin bid'ar sa ba ba zai ganka a cikin duk wani abin da baka gamsu da shi a addinance ba to amma wallahi akwai waɗanda kullun abin da suke dasa ma almajiransu da kuma ainihin mabiyansu gaba ku kiswa ne kuma kafirta su kulakanta su kar ku sha inuwa ɗaya da su duk abin da za a yi akwai su a ciki ku ku fice don Allah ya zo wannan haɗa kai ne ko raba kai na san cewa duk rashin adalcin mutum zai ce raba kai ne kamar yadda muka sha faɗa ita zuciyar ɗan adam yadda take yadda ka san wani abu ne ka ce silba in ka sanya mata ruwa sanyin yayi yawa to in ka rike sai ka ji ta cutar da kai idan ka sa ruwan zafi ta fashe ba za ka iya ta ba to haka Allah ya zuciya dan adam ana so ya zamo sai sa kar ka zafafa zuciyarsa ka zuga ta kai mata famfo to kai ma sai faskare ka wani lokacin kar kuma ya zamo ka sa buruda ko mai sanyi baya kishin duk wani abin da ya kamata ya kishi ba san dan adam haka kai zafi inda ya kamata kai zafi kai sanyi inda ya kamata ainihin kai sanyi to amma abin bakin ciki labari yana zo mana wallahi akwai wanda yake da exercise na rubuta abokan gabansa duk wanda ya masa ba daidai ba sai ya rubuta cikin exercise din sa dan kar ƴaƴansa ma su zo su dauka wani mutumin kirki ne dan Allah yanzu wannan musulunci ne ko maguzanci ne wallahi wannan ba musulunci bane ba kai da ake so in ma wani ya maka abin da ba daidai ba in so samu ne kar danka kar mamataka ta ji domin dan adam ne kai ka iya yafewa kila kai ne ka fahimce shi ba daidai ba to in ka zo ka fada ma yayanka ai mutumin banza ne mugun mutum da ku nisance shi sai ka gano kuma kai kuskure to yanzu ka iya zuwa ka lashe wannan abin da kai ka ce musu kai gaskiya da Allah ku yi hakuri wallahi na manta to nan gaba in ka fada musu magana sai sun shiga shakku abinda baba ya fada gaskiya ne abinda mallam ya fada ko daidai ne wani kawai laifinka ka hana shi wani abin duniya da yake zato ba tabbas yana ganin wai ka mallaki kaza ba kai masa kaza ba to ya ja ma bakin layi ya ja maka jan layi saboda haka in ka bashi kuma ai kai mutum yake kike ne fa inu tumin haridu wa lam yutumin idham yaskhadun wasu haka Allah ya sa rayuwa to abinda ake so kullun ka zamo allurar dinkewa ba ainihin wanda yake mai darawa ba amin sannan ma ne yake cewa al-hikmatu wash-shura hikima da kuma ainihin tattaunawa ai shawara tujannibul mujtama tana nesantar da zamantakewa al-makhatir hadarruka wan niza'at da kuma ainihin ja'inja akwai abin da zaka ga kankani ne rashin zaunawa a tattauna a fahimci juna kawai sai wane ya ja daga sai wane ya ja daga sai ga abuwa sunna da sai abu ne dan kankani wanda inda za a zauna kila minti biyar an riga an gama da shi wala Allah labari ne yazo a bankare a burkice ko kuma kai ne ka fahimci abun aka san yadda yake kawai sai kai hukunci kuma sai ka zauna akai to lalle babu shakka mu sani cewa duk abubuwa da za su yi tasowa ayi kokarin gyara su ta hanyoyi da dama in wancan hanya bata amfanar ba a koma ga wancan har dai kaje cewa duk iya kokarin da ya kamata nayi nayi abu na takwas yace ita'un nasi huquqahumul ma'nawiyya bai wa mutane haƙoƙin su na ma'ana ma'ana wanda ya zamo lalle babu shakka sun cancanta bima la yuhillu bil maslaha kuma wanda ba da wannan haƙin ba zai bata wata maslaha ba min asbab ta'lifil qulub yana daga cikin sabubba na hada zukata wa isha'atir rida da kuma yada yarda fil mujtama a cikin ainihin zamantakewa mun sha fada abubuwa da yake faruwa a duniya a yanzu wallahi mafi yawa tashin tashina da ake kama tun daga abin da ya shafi Asia zuwa Africa zuwa wane ne 99.9 rashin baiwa masu haƙi haƙin su ne al'adar dan adam duk lokacin da yake ganin ga wani haƙi nasa na wajibi ka danne masa to zai koma shi da shedan su yi shawara yayin kamata ya kwato wannan yanci nasa to sai aka yi rashin sa'a an danne ma wani haƙin sa kuma lalle an danne masa shi ma wancan an danne masa shi ma wancan an danne masa sai suka haɗu suna tattaunawa au kai ma haka wallahi ne ma haka to shikenan zamu dauki mataki shikenan sai da zuciya da shedan ta ba su gurguwar shawara duk da cewa aqida ta musulunci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa masa sahabbai yake cewa satarauna ba'di athara za ku ga san kai a bayana za ku ga ainihin fifita kai manzon Allah ya ce fasbiru hatta talqauni alhaut amma ku yi hakuri kar ku ce za ku dauki mataki har sai kun hadu da ni ainihin a tafki gobe alkiyama sahabbai manzon Allah yake faɗa mawa ku yi hakuri za ku ga san kai a wani hadisi yake cewa in kun samu irin kanku a wannan halin to su wanda suka zalunce ku ku ba su haƙin da Allah ya ce a ba su ku kuma ku nemi naku a wajen Allah subhanahu wataala to amma dai abinda muke so mu ce rashin baiwa mai haƙi haƙi da yawa shine yake sanya tutsu shine yake sanya a dunga abubuwa wanda suke aifin ba daidai ba muna fata Allah subhanahu wataala samu dace saboda haka mallan yake cewa abu na tara kenan musharakatul mujtama wato ainihin tarayya da mutane fi ma yanubuhu ga duk abin da zai faru a kansa wa adamu tizalihi da rashin nisanta zamantakewa fil mulimmat a cikin abubuwa masu tsanani mimma yartafi'u bihi sha'anu da'iyati ila Allah yana daga cikin abin da yake daukaka daraja mai kira zuwa ga addini zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yurithu da'awatahul qabul kuma ya gadan mai kiran sa zuwa ga Allah karbuwa kai a matsayin ka na mai kira zuwa ga addini ya zama idan wahala ta zo to ka yadda ku sha tare kai da mutanen ka idan ma dadin ya zo a sha tare ba wai idan lokacin wahala yayi ba to ya zama kai ka kade ainihin rigarka ka kara gaba misali yanzu Allah kiyaye a sai kana cikin mutanen ka ana cikin wata musiba ta yiwa ko wani abu to kai dama an yi sa'a cewa kana da wani gida a wata kasar ce to jama'a ni kun san dama ban saba da irin wannan ba saboda karin da Allah ya kawo sauki kwa ganin sai kai visa kawai sai ka tsallake ka bar kasar daga can ka rika bugo waya ya ake ciki abubuwa sun yi sauki ko kuwa dai har yanzu sai ka ji komai ya tafi da kyau sannan ka dawo don Allah yaushe ne za su fahimci cewa abin da kake faɗa gaskiya ne kullun idan abu ya faru wanda yake babu dadi kuma ya rutsa da kai to kai da asha wannan abin tare annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kun shaji a cikin hadisin muslim wanda yake alifin ya mazo a cikin hadisin bukhari taurare da dama lokacin da aka ji wani rugugi a madina wani abu wanda yake na ban tsoro sahabbai suna shawarar ya ya kamata dauki mataki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kafin ka ce menene wannan ya zari dokin alifin abu talha ko raga madalin zami babu manzon Allah ya zari wannan doki dauki kan sakali ya fita a matsayin sa na shugaba manzon Allah bai yadda zai fanta a gida ba sai ya kura ta kwanta a zo a bashi labari ya fita shi da kansa kafin ma a gama shawarar me za a yi bayan sahabbai tsoro ya fara dan raguwa wasu sun bude gida wasu sun fara taruwa ana tattaunawa yayin kamata ai sai ga manzon Allah ya dawo yana cewa lan tura'u an gama kowa ya koma gida ina jin har yanzu ma haka ake yanzu da aka kame ƴan matan nan ba man yadda sun shiga jejin ba yanzu za ta fi neman su ba haka aka yi ba Allah ya kiyaye to karshe ma in mutum ya ne ya zo ya ji an ce ba dama dole ya fasa saboda rayukan su masu tsada ne na gwal ne amma rayukan talakawa wannan kwata ce tsumba ne a bola bashi da amfani wallahi wannan wato ba ma maganan aje maganan wato dabbanci ne shugabancin dabbanci ne wannan domin dabba ita sai kawai za ta dauka ni na cika cike na kowa ya mutu ka'idar shugaba so ake zamo kamar fitila ka yadda kai ka kona kanka dan ka haskaka amma ka yadda cewa a'a kai yanzu abinda kake so sai an noma an girbe an tashi an surfe an niki an yi komai saboda ka sai an gama ya huce sannan ka zo ka diba ka cika cikin ka ka samu ruwan sanyi ka bi sannan ka samu katifa wai kake shugabanci a Najeriya wannan ba shugabanci bane hatta a jahiliya irin ta da wallahi shugabanni ba su haka jahiliya ta kafin musulunci shugaba ya yi da duk abinda ya taso ainihin a fadi tare da shi a tashi tare haka ainihin shugabanci yake sai kaga cewa baka sani ba kowa yana ma addu'a domin kowa ya san cewa eh lalle an yadda cewa shugabancin mu ake yi ana kishin rayuwar mu ana kishin mutuncin mu amma yanzu wallahi idan wani bala'i ya faru a wasu yankuna sai an gama komai da komai an yi wajen sati a aika duk wanda ake ganin cewa za su je a zo a zagaya da motoci ba abin ne komai ba a gama komai yake liya to sannan sai man ya su zo gani a cikin mota bullet proof wanda ko da bacin rana zai kama dai za a kai labari wallahi wannan ba shugabanci bane wanda yake na hankali ballan sanar da cewa addinin musulunci a ce shugabancin da ni na cika jakata kai ka mutu gida na ya ginu na kai rushe ni na ji daɗi kai ka sha wahala wallahi har a jahiliya ba taɓa irin wannan shugabancin ba to kuma a irin wannan halin shikenan sai a zo ana cewa ai du'awwa sun lalace lalata su aka yi da gangan wallahi a yau idan aka so gyara za a gyara a ce duk mai haƙi a bashi haƙinsa kar a kalli cewa kowane addini yake ka'idar musulunci ko ba musulmi ba ne in ka cuce shi Allah sai ya bi masa haƙinsa dan kowane ɓangare ne ba za a lura da in dai ɗan ƙasa ne kuma ya cancanci kaza to a yi masa duk abin da yake haƙinsa to lalle a bi masa wannan haƙin nasa ko ina za a ce mun sani cewa a nan ƙasar mu lokacin da aka yi ainihin shugabanci wanda yake da sosai ba ma musulmi ba ne suka yi a can baya akwai lokacin da aka wulakanta wasu daga cikin ainihin 'yan Najeriya a wata ƙasa makwabci ba za a mutu sunanta ba shugaban ƙasar wannan lokacin wallahi arne ne ya ɗauki ainihin jiragen sama wajen nauyi duk kuwa su 'yan Najeriya a dawo da su kuma wannan ƙasar ya yanke alaƙa da ita kuma abin sha'awa ina jin 'yan Najeriya da aka wulakanta a wannan ƙasar ƙasa ce musulma ko za ka yi cewa 100% musulmi ne da wahala ka samu wanda ba musulmi ba kuma shi shugaban ƙasar arne ne to amma me lokacin da ake kwatantawa wajen jirgin sama nawa yadda suke faɗawa an ce wajen jirgi 60 ya tura yace duk ɗan Najeriya da yake wannan ƙasa da kusa da wurin shi Najeriya kuma ya yanke alaƙa ta wannan ƙasar wallahi aka ce aka yi taba shaguri aka zo a kwantar da hankalin 'yan Najeriya aka yi musu kyawun mu'amala yau yanzu in ka ji an yi wannan to kila wani na kudda kudin gwamnati ne aka yi masa abin da ba daidai ba, kila wani minista ne, kila wani rep ne, kila wani senator ne, kila wani mai ido da kwalli ne, shine za a yi ba daidai ba, sai to wannan kasai muna ja mata kunne ta daina taba mana mutane. Amma idan talakawa ne aka kurmushe aka wulakanta su aka ce musu mutunci, sai a ce ai su suka je Allah kara, wannan ba daidai bane ba. Ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya da irin wannan tsari, sai kowane mai yanci ya ji cewa an bi masa yancin sa, sannan an sauke nauyin da ya wajaba nasa, to wallahi sai kaga yana addu'a ba kuma sai yana muku addu'a. Allah ya sa mu dace. Amin amin. Abu na gaba, malai sai kada ya ghibur ra'ayu sadid, ta iya yiwuwa ra'ayi wanda ya dace zama ya buya an kibaril qaumi daga tunanin manya-manyan mutane, waya tafattanu lahu wahidun min fitiyanihim, sai ya zama wani daga cikin matasan su ya fada ku da wannan abun. Fayan bagi talbun ra'ayi min aljami, saboda haka ya kamata a nemi ra'ayi daga kowa da kowa. Kun ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba a so mai masa wahayi a wannan lokacin ba, akwai wanda sun kai matsayin makakanni a wajen su, Allah subhanahu wata'ala bai ba su wannan tunanin ba, to amma sai gashi Allah ya dora Muhammadu sallam wannan tunani, yazo ya fitar da mutane daga matsala. Kuma domin Allah ya nuna mana muhimmancin irin wannan abu, ya faru da yawa, shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa Muhammadu sallam washawirhum fil amr, ka shawarce su a cikin lamari duk abin da ba wahayi bane. To manzo Allah yakan shawarce ainihin sahabbai, hatta yara kanana manzo Allah sai ya shawarce su. Ku duba lokacin da Harith ibn Ifki ta faru, akai wannan Aisha kage, manzo Allah sai da hammata sake bira tambaya, irin su Usama, irin su Ali, yanzu me ya shawara ku akan Aisha? Akwai wanda sun yi kakanni da su, domin dai manzo Allah ya tantance matsaya. Ku duba lokacin da aka je ainihin yakin Badr, aka yi sansani kafirin ziyar Badar, Abu Lubaba ya zo ce ya ma'aikin Allah, shin yanzu wannan wurin da muka sauka wahayi ne daga Allah ko kuwa a dabarar yaƙi? Ce manzo Allah ce ba Allah ne ya wahayi ba. Ya ce to ya ma'aikin Allah, in dai ba wahayi ba ne mu tashi mu ƙara gaba, ya zama riziya tana bayanmu, in mun ji ƙishirwa mu mu shan ruwa, su ku ba su da ruwa. Manzon Allah bai yi ƙasa a gwiwa bai ce yayi wannan, wanda ba ma wani ni da ake wa wahayi, manzon Allah bai wannan ba. Sai ya tashi suka ƙara gaba suka tsallaka, suka maido rijiyar Badar baya, wannan ta ɗanɗana wa mushrikan Larabawa kuda, suna jin ƙishirwa ba ruwa, su kuma sahabbai ga ruwa, ko kuma in kuna so to a bakin kan saka ne. Irin wannan misalai da yawa, ku duba lokacin da za a yi yakin Khandaq, Salman al-Farisi shi kuma manzo Allah shawara, ya ma'aikin Allah mu muna da tsari a wajen mu, in za a yi yaki ana haka gwalalo shine ai katar rami, wanda doki ba zai iya tsallakawa ba, ba za a iya shiga ainihin kuma a fito ba. Manzo Allah ya karbi wannan shawara, bai ce to ai ke ba wahayi ake maka ba, ni ake wahayi, inda wannan daidai ne Allah zai mun wahayi. A'a, Allah subhanahu wata'ala shi ya bada kofa, yace wa shawirhum fil amr, kuma su mu'minai Allah ya ce wa amruhum shura bainahum, saboda haka kenan kada a rena mutum saboda karancin shekarunsa, ta iya wa dan shekara 15 ko 20, Allah ya bashi tunanin da ya zarci yan shekara 60-70. Kun taba ji a lokacin da aka da Umar dan Abdulaziz tawaga tawaga suna zo su yi masa murna, su yi masa mubaya'a, sai waɗansu dattawa suka tafi da wani yaro wanda yake dan matashi kankane, ana zuwa dama kafin aje suka ce to kai za ka yi magana a wajen shugaba. Ana zuwa gaban Umar dan Abdulaziz, sai wannan matashi ya soma inda alhamdulillah wani ce haba yaro, duk ga wanda suke iyaye da kakanni su ya kamata ka bari tunda kai kana ƙanan shekaru, sai ce doron kai dade inda matsalar shekaru ne, ai da ba kai kamata ka zama shugaban kasa ba, ko wanda sun fi ka shekaru? Sai a yaro bismillah, ah to yaro da gari, ai kaga abokin tafiyar manya ne. To kenan za ka samu wani yana da karancin shekaru, amma Allah ya bashi tunanin da ya zarci na wasu wanda sun mahaifi shi, saboda kar a rena shi a ce wannan ɗan tsugulutun shi ne za mu kawo a cikinmu, a in dai Allah ya bashi tunani mai kyau to a karrama wannan tunanin, kuma a karɓi shawarar da zai bayar. Wani ya ce as'ilatun lil muraja'a, yan tambayoyi domin wato muraja'an darasin da ya gabata. Ya ce kam umruhu sallallahu alaihi wasallam, nawa ne shekarun manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, lamman hadamatil ka'aba, yayin da ya zamo ka'aba ta rushe, ta bata biyu fi ayi marhalatin min marahil bina tashajaru a wani mataki ne daga cikin matakan gini su larabawa ainihin suka yi ja'in ja abu na uku kaifa halla annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam almushkila yaya ne ko ko ta kaka manzo tsira da amincin Allah su kara tafata gare shi warware wannan matsala yake ta mahiyyad durusul mustafadatu min hadhihi alqissa wani irin darussa ya kamata a fa'idanta a cikin wannan kissa to wannan shine karshen wancan darasi insha Allah kuma zamu shiga cikin sabon darasi yace khalwatuhu bi ghari ira'in wa badul wahyi ke bantuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi a cikin kogon Hira da kuma ainihin soma wahyi an Aishata ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat an Aisha ummul mu'minai Allah ya kara yadda a gare ta tace awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi farkon abinda aka soma wa manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da shi na wahayi shine ar-ru'ya as-saliha fi an-nawm mafarki ingantacce a cikin bacci in muka ce ar-ru'ya akai alif shine mafarki ya kace ar-ru'yatu shine gani na ido in kuma kace ar-ra'yu shine gani na zuciya ana ara kaza ra'ayi fi kaza huwa kaza wato gani na ma'ana gani na zuciya a wajen kaza shine kaza to idan aka ce ar-ru'ya akai alif a tsaye to shine ainihin mafarki a wata riwaya ar-ru'ya as-sadiqa mafarki na gaskiya fil nawm ainihin a cikin bacci ma'ana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abinda aka so mai masa sharan fagen annabta da shi shine mafarki ingantacce nagartacce ba kwashe-kwashen mafarki ba ainihin a cikin bacci fa kana la yara ru'ya manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya kasance ba zai ga wani mafarki ba illa ja'at fa ce sai wannan mafarkin ya zo mithla falak as-subhi kaman yanda ka san hasken asuba ma'ana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk abin da ya gani a mafarki to insha Allah ko yau ko gobe ko satin da ake ciki ko wani lokaci sai wannan abin ya tabbata kamar yadda ya ga sharifin a mafarki malamai da dama suna cewa so da dama mafarki yana da alaka da gaskiyar mutum da kuma ainihin nagartarsa mutumin da Allah ya taimake shi mutum ne magaskaci a cikin furcinsa a cikin ayyukansa to zaga Allah ya masa gam da katar mafarkin sa ya zama na gaskiya kun san mafarki kala uku ne akwai abin da ake kira hadithun nafs zantan rai wannan kawai abin da ranka yana tayar da shi ne kawai in kwanta bace sai ka ganshi kaman yanda nika buga misali kana ta neman aure an tura suwa an tura suwa ana cewa a dakata to sai kai mafarki gashi kana raba aibi kaga saboda ka riga abin ranka yana tayar da abin zaka ce insha Allah da ni za a yi ko kuma kana ta neman aiki waje kan sai gaga shi kuna ta layi ana ba ku ainihin offer saboda menene abin ne yana tayo a cikin ranka to wannan ba za ka yi dauka sai lalle abin zai yi wa ba wannan sunan sa ainihin hadithun nafs to sannan kuma akwai abin da ake kira adghathu ahlam kwashe kwashen mafarki kai mafarki kai fukafukai kana tashi sama kai mafarki cewa kanka ya fita a guje kuma ka bi shi kaga sai ta biye ka da wani ido ka ganshi haka dai to wannan sunan sa adghathu ahlam to sannan akwai ar-ru'ya al-haqiqiyya mafarki na tabbas kuma ya kasu kashi biyu akwai mai farantawa akwai wanda yake mai munanawa hadisi yace idan kaga kyakkyawa na farin ciki to ka fada ma masoyi daga cikin masoyanka in kaga mummuna ja baki kai gum kana ganin sama in ka farka to ka nemi tsarin Allah kai karanta mu'awizataini ka tofa wajen bangaren hagu ka ja baki kai shiru insha Allah babu abin da zai faru to saboda haka kenan idan dai wannan na karshen ne mafi yawa yana da alaka da gaskiyar mutum a wajen ayyuka da maganganu wani zai iya zamowa mai gaskiya a fade nau amma sai ka same shi a cikin ayyukan sa mafi yawa ƙarya ce wallahi akwai wanda ayyukan sa zaka samu akwai ƙarya a ciki kafin tantancin sa akwai nau'i na ƙarya kanikancin sa akwai nau'i na ƙarya kasuwancin sa akwai nau'i na ƙarya kai ko da magini ne wani ai harkar ginin sa akwai nau'i na ƙarya a ciki to duk mutumin da ya zama mai gaskiya a cikin fada da aiki Allah ga tabbarkin sa Allah subhanahu wataala ya sa ana dacewa so da dama take cewa thumma hubbiba ilayhi alkhala sannan sai aka soyanta masa da kebantuwa ma'ana sai ya zama manzon sallallahu alaihi wasallam ji a ransa babu abin da yafi so face ya tashi ya bar wannan kamu-kamu da yake faruwa a cikin jahiliyyar Larabawa ya daina ganin abubuwa marasa kyau ya daina jin abubuwa wanda suke marasa kyau ya je can ya kebance shi kadai faka wa kana yakhlu bi ghari hira ya kasance yana kebantuwa a kogon hira wanda yake akan jabal nur a halin yanzu fa yatahannafu fihi sai ya dunga ainifin yin ibada a ciki sai ya ce wa huwa ta'abbud shine ainifin at-ta'abbud bauta at-tahannuth malamai sun ce wato shine ijtinabul hinth al-hinthu shine adh-dhanbu in ka ce at-taharruj shine nisantar laifi at-ta'assum nisantar ainifin zunubi saboda ka at-tahannuth nisantar laifi ma'ana manzo Allah ya yi da abin da Larabawa suke yi na maganganu da suke furtawa da abin da suke aikatawa laifi ne to shi bari ya kauce nisanci ainihin wannan laifi din to wasu malamai suka ce wannan nisantar laifin shi ne ake kira ibada domin nisantar sabon Allah shi ma ibada ne ba wai manzo Allah yana wasu wurududduka ko yana wasu karatuttuka ko yana wasu ainihin salloli ba don mu gane ba a so mai masa wahayi ba a wannan gabar malamai sun yi ta maganganu suke cewa shi uzla a wannan lokaci ta daga cikin bakaya dini Ibrahim abinda ya rago daga cikin sofanin addinin Annabi Ibrahim domin shi kansa Abdul Muttalib an ce ya kasance yana nisantar mutanen sa idan watan azumi ya shigo dama mutum ne wanda yake mai yawan kyauta in yaga watan azumi ya zo to sai ya ɗebi abincin wata daya sai ya tafi kogon hira sai ya boye nan kuma sai ya bar abinci duk a raba matalakawa an ce shi ma yayi wannan tun kafin wato a ainihin ma kun ga manzo Allah ya zo ainihin shi bai maru suke sara ba gabaki dai kun sani dan manzala yana dan shekara 8 ainihin shi ya rasu to saboda haka dai wasu suka ce wannan ya samu asali daga addinin Ibrahim alaihi wa ala nabiyina sallatu wassalam to shi nake ta huwa ta'abbud al-layali zawat al-adad wannan huwa ta'abbud shi nake cewa idraji a cikin hadisi idraji shine tuso wata kalma domin fassara wata kalma babuwa al-imamu az-zuhri muhammad ibn muslim shine wanda ainihin ya faɗi wannan in baka san at-tahannus ba shine ya ce maka huwa ta'abbud shine bauta al-layali zawat al-adad darurruka wanda suke masu adadi masu yawan gaske wasu malamai suna cewa tsawon wata daya abinda malaman sira suka tantance cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yin wannan uzla ne ta tsawon wata daya kuma an tantance cewa yayi wannan so uku a rayuwarsa ma'ana shekaru uku kafin wahayi a cikon ta uku shine ainihin aka so mai masa wahayi yayi wannan kenan lokacin da yana dan shekara 38 39 sai na dan shekara 40 kuma yana yi so ɗaya ne a shekara a cikin watan Ramadan in ya ɗebi abinci kaman ko na wata na kwana 10 in ya je in so kare sai ya dawo ya sake samun na kwana 10 sannan ainihin ya koma har sai ainihin ya zama watan Ramadan ya wuce domin tun a jahiliya ana kyautata ma wannan wata zato ainihin ana mutunta shi shi yasa wasu malamai ma suke cewa wahayin da aka so mai masa an kididdige ranan ko kwadaran 21 ga watan Ramadan ne wasu malaman sai haka ainihi haka suka tantance wannan in ka karanta mai arhiqul maktum ainihi haka ya kawo saboda ainihi yayi kyakkyawan lissafi na tantance abubuwa yi wannan magana to shine yake cewa qabla an yanzi'a ila ahli kafin ya koma zuwa ga iyalansa waye tazawwadu lidhalik ya saki ainihin daukan wani guzuri saboda ainihin wayancan irin wancan kwanakin da yayi thumma yarji'u ila khadijata sannan sai ya koma zuwa ga rani khadija fayuzawwidu limithliha koko fayatazawwadu limithliha sai ya saki yin wato wani guzurin saboda irin wayancan kwanakin da yayi hatta ja'ahu alhaqqu har gaskiya ta zo masa huwa fi gari hira alhali yana cikin kogon hira fajaahu almalak sai mala'ika ainihin yazo masa fa qala qra sai yace da shi yi karatu qala sai yace ma ana bi qari ni ba mai karatu bane ma'ana ni ban yi karatu ba qala fa akhadhani yace sai ya kama ni fa ghattani sai ya matse ni hatta balaga minni aljahd hasse da wahala ta kai mun matuka thumma arsalani sannan sai ya sake ni fa qala qra yace yi karatu qultu sai nace ma ana bi qari ni ba mai karatu bane fa akhadhani sai ya kama ni fa ghattani sai ya matse ni athaniyata karo na biyu hatta balaga minni aljahd hasse da wahala ta kai matuka ta tare da ni thumma arsalani sannan sai ya sake ni fa qala qra yace da ni yi karatu فقلت سينتي ما انا بقارئ نبا مي كراتو بني فاخذني فغطني الثالثه سيكامني ما سيني كرو نا uku ثم ارسلني sannan sai ya sake ni malamai suka ce wannan gabar ta nuna cewa ashe neman ilimi akan makalla sai ka sha wahala inda akwai wanda zai samu ilimi to want to she ciki lafiya baka lafiya wasa da macijin tsumma to sai mu ce shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kawai yana bacci ya tashi yaji Allah ya kurara masa ilimi amma kun ga sai da mala'ika ya matsa shi shi da kansa yace hatta balaga min aljihad to ashe kenan bayan Allah duk wanda yace yana so yayi karatu bai sha wahala ba to wannan yana bata ba kansa lokaci shi yasa wani malami yake cewa wa man talaba al-quluma bighairi kaddin sayudrikuha idha shabal ghurabu duk wanda yace zai ilimi bai sha wahala ba to kace da shi zai samu idan hankaka ya samu furfura ma'ana ba zai samu dan ba wanda zai ce taba ganin furfura hankaka wannan farin da kake ganin kirjin sa haka Allah ya yi shi wancan bakin ba wani farin gashi da za ka gani a ciki saboda haka kenan dole sai ka sha wahala ba wanda ya taba karatu bai sha wahala ba na sha fada irin wannan wahala irin wannan munasabar dukan ce in ka ga mutun a cikin wahala wani a yanzu sai ka samu cewa karamar wahala ya guda sai ya fada cikin katotuwa karamar wahalan ita ce ta makaranta zuwa sassafe ana sanyi ana ruwa da koshi ko da yunwa hantaran malami bakar maganar malami hararan malami nil down na malami wane ne duk wannan shi wani kawai haka ba zauna wulakanta mutane da mutuncin su to shikenan sai kaga mutun yaje ya kauce sai wannan lokacin ya wuce kuma shi dadin ilimi wani lokaci gare shi musamman in ya wuce wallahi ba zai yi ba to shikenan kuma sai ga mutun ya fada wata wahala mai tsanani ya riga ta ina ma kuma an ce dama kiyaya ce a baya take to shi yasa bawon Allah in aka ce maka wai ga wani abu ka san da yawa da yake mu an riga dauke mu wayan su bita can zaka ji irin masu zuwa bayan sallar asuban nan da la speaker wai ga wani fahimin karatu shi kuma wallahi ko izu dai bai haddace ba izu dai bai haddace ba amma gashi yaron ka da ya sha zai karatu ko boko ko menene kaje an ce wani yaro ya sha yi karatu a shekara biyu to sai ku tambaye shi da Allah ya baku tilawan uluhiyya zuwa kasa za ku saya duk ainihin guda 1 miliyan daya wallahi ba zai iya a to inda yayi maganin yana ci ai Hausa sun ce in kura na da maganin zawo sai ta zo mai wakanta da wallahi ka ji sai inda aka waye sai dai da ba irin brigade inda za a zo fata sai ta turo yara ana layi mai naira biyar mai wallahi shi yasa bayin Allah sai makaranta addini idan ka zama jahili ki dahumi hawanka za a yi aisukuwa 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 idan ka sauke shi kuma sai kai masa godiya saboda baka san ciwon kanka ba shi amfanin wayewa ta duniya da addini wallahi da wahala ya maka wayo eh akwai dan tsautsayi amma ba kullun ka zama ta can ba to ka jahilci addini ka jahilci duniya ba shikenan ba zai ka zama ta maula wannan ya wulla ma wannan wanda ya wulla ma wannan kawai sai inda ka samu kanka kuma to saboda haka dai bayan Allah mu sani wallahi duk in za ka yi karatu ko wani sana'a ko wani addini sai ka sha wahala annabi Musa ce laqad laqina min safarina hadha nasaba wallahi mun hadu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu ba ana tafiya ta neman ilimi Allah ya sa mu dace thumma arsalani yace sannan sai sake ni fa qala qra sai yace ikaratu bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ainihin ya halitta Allahu akbar tunda mu jama'a sai ta ikira don Allah ina muka yadda kun murayi rayuwar ta jahilci wato akwai ma'auni da ake gane wayewa ta ilimi da kuma ci bayan jahilci kusan ai da ake gane wannan a ga cewa wani percentage ne na mutane yake kula da karatu yanzu mu saboda ilimi wato jahilci ya ci karumin mu mafi yawa zaka ga in ka samu mutane 100 to 90 din su in dai arewa ne sauraron radio shi suka fi amincewa da shi akan karanta jarida wannan kuma alama ce ta ci baya alaman ci gaba shine hataru a gashi da jaridar sa ko ta Hausa ko ta Turanci yana karantawa ilimi ya ci gaba a wannan yankin domin sun zama jama'a ta ikira jama'a ta karatu ba ta saurare ba amma duk lokacin da ka zama sai dai faro da kunne to wallahi ka zama wawa kenan akalla ya zama zaka iya karantawa zaka iya rubutawa wallahi nikan yi takeicin mutanen mu kai ka bari sai kai tafiya da wani bakin mutun naka na arewa ku hawo jirgin sama tare za ku je ku sauka ko Sudan ko Misr ko Saudiya zaka akwai dan fam wanda zaka cike kana cikin jirgin za a baka shi ka cike zaka ga turanci ga larabci ka cike sunanka lambar passport dinka kasarka inda zaka je me zaka yi aina zaka sauka wallahi abin tausayi in ka sauka iya fadin da zaka sauka sai ka ga mutun daya da kidagar mutane wajen 30 ko 60 bayan sa da Allah cike mu da Allah cike mu da Allah cike mu ba wanda yake iya bokon ba wanda yake iya nufin arabiya yanzu wannan al'umma yaushe za ta ci gaba da irin wannan abin sha'awa sai ka ga fararen nan wallahi da wahala ka ga wani ya cike ba wani yara kanana kowane zai cike abin sa kawai ya wuce ya iya karatu ko iya rubutu amma mu mun yi da jahilci kawai an gamsu meye muka iya Allah ya isa shikenan dai wa zaka ji an ce an dai zabe mutum ya zo ya dangwale bar faifa gaba ɗaya shi kadai ana fira da wata aka ce wa kika dangwala wata ce duk na zabe su to wai ba wani ne bana so a ciki to Allah ka duba jahilci to wallahi sai mun tashi mun yi karatu alamun ci gaba a ga mutane 70% karatu ne a gaban su ba wai saurare da kunne ba zaka iya karantawa kai ma zaka iya rubutawa abin da ya bani sha'awa kasar Sudan wallahi zaka ga wani mutum kaman dan iska wani ka ganshi kaman wani dan Chaburus ba zaka dauka iya karatu ba amma kunna shiga mota da mutane wallahi sai ga jaridu kowa ya dauka jarida karatu yake yanzu ka kalli mutanen mu idan an shiga jirgin sama in aka zo ana raba jaridu na turancin da larabci in dai dan arewa ne baki zaka ga 70 a cikin 100 yana karban masa yasa ta karkashin kujera ba iya ba amma sai ka ga jajayen nan fararen su manya da kananan su wallahi suna karantawa ko dai ka samu mutum dama ana mika mutum ta larabci sai ya fashi turanci turanci yayya in kuma da larabci ne ya ce fashi larabci amma mu ba wan ba ganan ba wanda zaka yi karantawa da Allah dan karanta mun ma me aka ce anan haka zaka ga kullu to yaushe ne zamu dinga kukan wai an danne mu mu muka danne kanmu da kanmu kai ka dauko mangala ka dora kanka ka dauka ka tika da yashi kana harbi harbi kana sai dauke ba kuma kai ka dora kanka wallahi sai mun tashi mun yi karatu in dai muna so mu fita da kaskancin rayuwa duk mutumin da yadda jahilci wallahi ka so ma dandana bacin rai kuma ba za ka san bacin ran ba sai ka fita wata gasa kaga wani wuri an rubuta kaza da faransanci an rubuta kaza da turanci kaza da larabci ko dai ba za ka iya karantawa ka zamo huhun ma'ahu ka zamo dundurusu ba ka iya komai ba a rayuwa mu jama'a ikra ku duba abin da ka fara manzon Allah ikra ba so mu cewa salli ko tawadda ko tatahhar ba ce da shi yi tsarki ba ba ce da shi ainihin kawai sai aka ce da shi yi karatu saboda da karatu dan adam yake samun yanci wallahi duk wanda bai karatu ba shi da yanci sai dai ji ana fada sai dai kaji ana fada babu lokaci sai dai mu tsaya anan saboda muna tambayoyi wannan ayoyin suna buƙatar gaskiya mu gargadi kanmu da kanmu mu san ciwon kanmu mu dawo akan layi mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna fata Allah ya bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.